Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31, da 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Litinin, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau 28 ga watan Maris na shekarar 2022, za mu yi magana ne akan yawan mace-macen aure a Ghana.
Sauraron mu, muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraron mu, za mu garzaya ƙasar Ghana tare da wakiliyar sashen Hausa Hawa Abdulkarim Young Pioneer.
Assalamu alaikum, sunana Hawa Abdulkarim Young Pioneer. A shirinmu na yau da gobe za mu tattauna yadda auratayyar mu a nan kasar Ghana ake samun matsala, musamman wannan lokacin da fara azumi. Kinga irin auratayyar da aka dinga yi yanzu, ana dab da kare azumi kuma sai ga an dinga sako yayannunmu da kaninmu gida. Muna tare da Hajiya Zainab Hussein da kuma Hajiya Rahma Umar Sanda, wadda za mu tattauna da su. Wannan tambaya yana zuwa ma kubin duka nan kasar Ghana, me yake haifar da wannan rabuwar auren?
To Hajiya Hawa, na gode kware da wannan tambaya da kike kai. So da yawa kinga in an kusa shiga Ramadan sai kiga ana ta kokuwan aure, kijinan aure, gubinan aure, jibinan aure. To ana gama sallar Ramadan sai kiji ai auren wace ya mutu, ai awani ya rabu da matan shi. To abin da ke sawa ne, da yawa suna yin auren nan din sun ga wani yayi, wani ya nima ya kamata in yi, wace ta yi nima ya kamata in yi. To ina jin wannan ne da yake ba zama a samu fahimtar juna sosai, sannan ai auren ana auren ne Ramadan na zuwa ya kamata yin aure. Tunda Ramadan kinga da yawa nan suna tare da ƴan matan nan suna harakan su, yana ganin gare ya aure ta, yana auren ta bayan Ramadan suke ga ya sake ta. Waɗansu abin da ke kawo rabuwan kenan, waɗansu kuma akwai rashin fahimtar juna, rashin jituwa, kinga ne na zamantakewan aure, kinga ne wannan kuma yana iya kawo mace-macen aure. Wata mace ta shiga aure bata iya dahuwa ba, bata san yanda ake tarairayin miji ba, bata san yanda ake kula da surukanne da dai sauransu ba. Wani namijin kuma yayi auren bai san hakkokin auren ba, bai kuma nemi sanin hakkokin auren ba. To waɗannan duka na kawo mace-macen aure.
What about the ayyare ranar lat, ranar litini, sai kiga an rabu.
Waɗansu su lack of plan, bai da kudi, dakin da ya kama ya auren da ke kawo ne some small months bai kai nawa ya kare. Kin ga ai aure lovely shi, meanwhile dakin shi ko inda ya saki as amarya is a rented apartment and it's left with small money ya carry. He didn't tell you ka zo cikin gidan kana gan you are coming to live at your husband. Unfortunately she has one abutun rent ya carry wane ne wane ne, kuma aure kudin da aka bata wurin aure, there's no money to give back to the in the current. That is one. Secondly, zaka aure namiji zaka zo ka gan kamar ashe ba namiji bane. Can understand some people can just do basu su yi komine sexually, they can't do anything to you. So probably ka shigo nan kina gan kamar muna magani yayi beyin yayi beyin, at the end of the day kina gan barin park ma an wuce. You understand, wani kuma kana expect wani abu kan da ya approach ka. Muna da people that what in that zo wurin ku lokacin your courtship, they dress well, they go for cars and all that just to impress you. Amma da an wura da ke an kawo, what you are expecting is not going to be like that. Wasu na hakuri da mazan duka, wasu na hakuri su zauna, wasu kuma suna gan kaman no, this is my lifestyle, haka nake son yin rayuwa, in na gan ba haka nan bane ba zan zauna ba, mazan nan ke rabuwa da su, wasu matan ma su ke fita
a wani gari haka ma gi sai rage kira miji ya sai miki, kin ga nan kina da dama ki fita duk lokacin da yake so ki yi sai sai ki dawo, amma duk da shi ba mu yamu zama gida wuri,
the fact that an bata freedom ta fita ta sai wa ta yi abinda da ta yi, no, there is a akwai abinda ke damu mu cikin system of marriage, that is why mata ba su zama, probably ya zama financial issue, ya zama health wise, ya zama lack of communication, ya zama lack of exploring and all that, rushing haifuwa, it's also a factor.
To me zai kawo ka aure namijin da baka so, ko ki aure matan da baka so, kawai ki aure kika tashi, ko kuma kawai shi aure ya tashi.
Sometimes it's enough from society, the peer pressure, that is abuyoyinka, ko looking at the kind of life one ke live, of which ke kai very desperate to live that kind of life. So in view of that, and afterward, in terms of maybe worldly things, being single, you can't get it. So of course you have to what kaje kai ire-iren wayansu abubuwa da daka samu wayannan ababa. So sometimes ba soyayya ke sa mutun yayi aure ba, material things to get those things, and ya she the person will go through all that, say aure just in the name of aure, or society san kuma ita ma ta yi aure, ko dai pressure da ke kanta from friends, from family and all that, and then ya sauka mata. So most of the time that is the reason the wadan suke shiga aure ba da soyayya.
Me yake damun yaran matan mu na zangon Ghana in wurin auratayyan mu da dama, sai kiga mazan na fara korafi cewa ni saboda kaza ne yariya bata da tsafta, kaza yasa na rabu da ita, bata kamun kai, na kama ta da wani, bata ga sunan dai macen kuma
ma muna kama su da wasu, me yasa an namiji yayi ya zama okay amma mace ta yi she zama issue? Maza ba su wasu men suna good from their responsibility, kai kana ganga abin da ya kamata kai, a ya ja ba ya tsa miki ido don kinya kin yi kwana biyu, or today tomorrow kaino ya ban miki aikin keki, no, it's not about matan nan ana ina samun a da problem ko no, they themselves tun da na tashi, tun da na fara jin wazi, I'm yet to hear wazin da da talk about men. It's always about ke mace ki hakuri, ke mace ki gyara kaza, ke mace ki kaza, ke mace ki kaza, ke mace.
Isa mafi yawancin mazan mu na Ghana abin ne kafa dinga shi suke sayawa su saki mace.
Kware Hajiya Hawa. Mafi yawancin mazan Ghana suna sayawa kan rashin gaskiya su saki mace kuma ta saku har abada. Amma in mace ta nemi saki sai a dauko mata ga ƴaƴanki, mutane sun yi magana, findi gandi. Ba za a zauna a duba wani irin laifi ne yayi mata. Hawa ki sani fa yau in kina tare da namiji in yayi aji farka waje a Ghana, ana ga a'a shi namiji ne ya iya yayi. To amma wani ayan Qur'ani ya ba namiji wannan iko? Ban taba jin wani malami ya ja aya ya ce ai namiji aji Allah ya baka iko ka aje farka bayan kana da mata ba. Amma in yayi it's normal. Amma mace da zaran namiji ya ga alama ma ba wai ya tabbata ba, alama ma ya ga kaman kina haraka da wani ma, sai ya tsaya kan wannan ya saki ki kuma kin ko har abada. Kin gane? Shi yasa su mazan su daina cutan mata. An ce su yi aure biyu uku hudu in baka iya adalci ka aje guda ko? Amma ai ba a ce ka aje mata ka je kuma kana bin farka ba. Ita ya jira ma duk abin da ke tafiya cikin gari. Namiji guda yana da mata ya aje farkuna daban-daban kuma abin da ke mini ciwo haji hawa zamanin ganan ga da muke ciki. Wato sun maida shi ma abin alfahari. Har ma namiji na iya aje farka da za ta yi ta be kanta ta yi hoto ta turo mai yana mijin wata fa kuma ta san me mata ne. To kin sawa abin da ke bani takeici, abin da yafi bani haushi, namiji na tare da budurwa su yi rayuwa shekara 10, shekara 5, shekara 6 bai aure ba, sai ya je ya aure wata, yana auren wata itan da kefa yana tare da ke bai aure ki ba, amma wai har gobe kina matsayin girlfriend din shi, budurwan shi, ya bar matan shi kuma ya zo gurin ki kuma ki yadda ki dauki kai ki bashi, ba yake kore shi ba, ke wato ki ba mata aure bane
a watan Ghana mafi yawanci na dauka shi ba wani matsala ba.
Amma matsala ne don kaman ni hawa namiji kana tare da ni, Allah ya kiyaye, Allah ya kiyaye, wai baka aure ni baka auri wata, sai ka kuma dawo wai kai da bulala mazai, ina ji na tara yaran unguwa dutsi zan bari ai maka, ai ni ba mutuniyan banza bane, sai sa
daga cikin abin da ke san
mutuncin kanmu.
They think wasu or Ghana mazan mu ke living, it's like autocratic be democratic ba an maida lamarin auren like an wani masuwa ne baka aure kana da freedom
no party ganin matan Ghana mun I know my right mafi yawancin matan Ghana an yi boko an waye ga matan Ghana Ghana dai mu da kanmu san muna rayuwa ne irin na turawa
a kominci ma be boy rights din ka ba
na'am
musulunci ya ba mace yancin ta ya ba namiji yancin ta sannan ya gama ku biyun dukan kun zo zama ya ba ku common responsibility da za ku yi so it's not about I know
my right.
It is something that is there the ba mu fight for and yanzu that those that want to fight for that thing what end da suke son su kama wannan abu su go for their rights saboda yan baya it is time we have to wake up shace kaman dai ta je school she want to challenge it's not about that marriage aure ya fi flexible ko kai ne wa let your wife feel free let your husband feel free because in a nutshell now we all know there are some rules and that you govern you just don't live by your own opinion
so,
from above ambam rules
matan kuke ganin su ne ba su laifi
ba
ku ganin mazan wasu kuma na barin mazan saboda mafi yawanci mata kuma na da nasu aibi suna daga cikin abin da ke haifar da rabuwar aure a wannan zamanin
kawai ba wai muna ba mazan laifi bane gaskiya ne maganan ki akwai mace da ita ta shiga aure ne da mission ita akwai abin da yasa ta gidan aure ita ta je ne fadon miji yana da kuɗi yasa ya kamata ya saya mata mota ya kamata ya mata gwalagulai ya kamata ya kawo mata maid ita gidansu kaza idan gidanmu ban da huwa ne a'a wallahi in kin je zama aure daban ne da zaman gidan amma kuma kai kuma namiji ka duba wani gida ka dauko ta baka dauko mace gidansu tana cin shinkafa da naman kaza ka zo ka ce mata wai ta zo tana cin tubani ba zai yiwu ba isa aure daidai wai daidai ruwa daidai aure daidai wanda zaka iya ka duba
kina ganin akwai wani hanyar da za a magance matsalar rashin rabuwar aure
masala ɗaya ne kin ga yau mutanen ga da ba su salla ba masallata ba sun aje wani abu wai mai counseling ana educate mace da namiji kafin su yi aure kuma gurin auren ma sai fa an tambaye kina son shi kana son ta sannan kuma a tambaya ko akwai wani cikin ku da ya san wani dalilin da zai hana mutane biyun ga aure sai fa an yi wannan tambaya sannan ake daura to amma mu musulmi iyaye suna da wani halin da ni nake ganin ba daidai bane yau hawa kin kawo namiji kin ce ma iyayenki wani nake su kafin a daura aure wata kila kin ganshi kuma da wadansu halayya nake kaga gara mutumin nan bai ne zama da shi sai kika dawo kika ce ma iyayenki gaskiya mutumin nan ni na kawo shi amma gaskiya auren na fasa ba za su yi bincike dalilin da yasa kika ki auren ba sai a ce tunda ke kika kawo shi dole sai kin yi auren ina za a yi zaman lafiya so shiga yake kuma yana fita yasa yafi iyaye ko da za su yi miki auren ma su fahimtar da ke su yi miki magana mai kyau da ai su ga kamar eh lalle kin fahimta amma wallahi in baki fahimta ba kasuye da su yi wannan auren dole don zaki je ne wallahi in sai dai za a samu sabon cikin abin da ke haifar da wannan kenan sannan communication tsakanin mata da miji kamata cikin zaman ku samu rana ku zauna wance me nake miki da baki su wani me nake maka da ba wani gaskiya ka mini abu kaza ban su wance a aikin kuna in dai kuna samun irin wannan muhawara tsakaninku za ku yi ta daidaita kanku za ku yi ta correct waɗansu mistakes sannan namiji da mace wallahi mu dukan mu iya cewa yi hakuri yafi min na miki laifi kar ka bari matanka kadai ne za ta yi laifi ta ce maka yi hakuri wallahi ka san kai mata laifi har ka gane kai ke da laifi ba ta hakuri mai dukawa wada ka jewa banki
amma san ki matashiya ko kuma ce kina fita kina kallon matsalolin da ke kawo rabuwar aure
wasu mazan ba su san abin da ake ce ma kyau taba in between themselves they are too stingy to the extent that in mace ta je tana samun wannan everybody needs care inda duka ake kyautata maka kuma you be glued to that place so most of our men they don't know or they don't do things like that kamar a ce an sai mata wayanta ya lalace new ya samu wani riga ya sai mata they don't do it kan ya sai miki abu ya kai shekara it's a factor aside that one too ba su ya lallashi ba wurin kwanciya is poor I swear wani namiji is sick deep down but he will never tell you he's living with it how to come out and tell you to find solution na ina zaune da shi kuma kin na hakkinki ne ya baki but he's not doing it. Where do you go from there? You are still sitting back ajin dadin auren ka.
To da ake bin junan na sai me ake?
I bin junan. Sometimes we don't get involved in those acts. In dai za bi kan tsari kan da aka ajiye in ka ga mace kana so kuma tana son ka kai dai ai auren akwai kan da aka yi tsarin shi ba dai don kana son ta tana son kai ai auren no shikenan ku fara shiga wuri kana no. It's just about communication, knowing his attitude, knowing your attitude, getting to know the family and all that what he does. I can
someone na bin kuma yanzu akwai wahalayin shi
yanzu
zanzu sa halin namiji abinda ko daga hoto kawai ana nuna har yanzu ana yi.
A har yanzu dai ana tare ne da Sasha Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar.
Anti Hawa, kin sani baka taba sanin halin
mutum.
Don ko wanda kake tare da shi ma ka aure shi kuke tare kun zauna shekara 20. Wata rana ya dauko maka wani halin da baka taba sanin shi da shi ba. Yasa wani wai a san hali ni ban count shi amma abinda ya kamata mata mu sani shine. Wallahi matan da suke daukan kansu suna ba mazan da ba mazan su kiyaye kuma namiji in ka aure mata duba ka aure ta maybe da farko kana iya kai ka tara da ita cikin dare su biyu su uku ko su hudu maybe su biyu a mako maybe su hudu a mako maybe su biyar a mako kin gane she ka zo kaga a karfin ka yanzu be zaunar da ita matan kan ka fahimtar da ita haka wata mace kuma lokacin da ka aure ta tana da wannan karfin za ta iya ta karbe ka koda su goma ne amma bayan kila haihuwa ta zo ba ta iya wannan maybe tana ga so cikin wata biyu ko so ɗaya cikin wata uku ita alhamdulillah ka fahimce ta ku fahimci juna
a yanzu haka namiji me suke tsayawa kai su rabu da mata haka mace kuma me take tsayawa kai ta tace yau ta tattara kayan ta ba ta tsayawa ta yawo dukansu kuma wake da laifin
kowa na da laifi wallahi hawa kowa na da laifi mace na da nata laifi namiji ma na da laifi
amma mazan sun fi samun laifi kan mata
eh haka ne so dewa
because they are the head of the house so muna dokan su as example so in kai ka kawo mace tana she's under you should be her role model for the wife for your kids and even your environment so majority maza ke da laifi if you matter most of the time
maza na da laifi yafi mata a Hajiya Zainab amma ki sani fa wani namijin wallahi zai aure mace yana mata 12 cin ta bai wasa suturan ta bai wasa wurin kwanan ta jin dadin ta walwalanta
ke muna da 100% person
kenan insha Allah
no it's never possible baya samu namiji 100%
Zainab ana samu
yana mata komi that one is a question mark bai yi mata komi
Zainab ne
kowani mutum na da amma kowani mutum yana da amma cause amen mazan ganan mu na yau komi zati a da saura
aja hawa magananta ban ce ƙarya bane amma wallahi yau muna da maza muna da dan kasa su da kansu sun san kansu su maza dan kasa ne su nan aka haife su nan aka rine su amma akwai wa'inda sun shigo ne
materialistic nan Hannah provide, having your iman at heart, treating your wife as she's supposed to be treated. The issue of Dankasa and all that you are mentioning, why do we relate to people? Education. She's some kid of secular education. When you travel, you adopt cultures. Can't understand. So all these things are there are ways of treating people aside your own way or how you see it in your environment.
Yana ma matan shi komai amma kin iske ita wannan matan ita bata da lokacin shi ma ita bata da mu mijinta nazo ya kamata in shirya mai abinci ba zaki shiga gidan su kazan kazan ba
ina so ku bani hujja ki bani hujjan abin da yasa abin da yasa maza ke da laifi wurin rabuwar aure ke kuma ki bani hujjan abin da yasa mata ke da laifi
kina ji suna ji da matan su ya abinci ya kawo kayan sutura ya yi mata in an zo wurin kwanciya he will satisfy her wani fita jin dadi walwala in ba zai ji ba ma zai bata kudi ta je da ƴaƴanta amma waɗansu matan zaki je gida ita ko riga mijinta ya dauda amma bata damu ba wurin kwanciyar shi ma bata damu za ta iya barin bedsheet wallahi in kin shiga ɗakin ta yaro ma yayi fitsari ki je zaki zauna ma ki zauna cikin fitsari
ya daga cikin alamun da ke kawo rabuwar
so sai wani nana in ya gaci yana ga kaman bai iya wani sai ya ce ya ƙara aure to in ya ƙara aure kin ga inda ki shi ke tashi kenan wani ma sai ki ga ya sallame ki
to ai wurin bai adalci ba rashin tsafta bai kai to the extent da daka sallame ta ba there are so many ways in the daka ka bar ta learn did you teach her or did you ka bar ta ta inda za ta koya ta ki yi to ai mazan ma kamata su taimaka cikin gida
kokore yana da
kyau maza ba ta yi mun ba ta yi ba ko mun ba ta yi wannan ba kai ka sai kan wannan as hujja ka ce ka rabu da don akwai kasamai maza na rantse da Allah
sosai Hajiya Hawa maganan ga da nake faɗi akwai
yanzu ina son ku ba kararren hujja abin da yasa mata suke da laifi wurin rabuwar aure da ke yawa saboda wasu kamar da yake magana ke ajiyar mu kin danganta laifin da yawa zuwa ga mata su ne wanda suke yi sanadiyar rabuwar aure Hajiya Zainab kuma ta danganta laifi da yawa zuwa ga maza
laifufukan da zan ce yana faruwa kin ga wata mace nanan halin ko unkula halin ko uhu ita sun ita abin da ke gabanta daban lamarin aure daban ko da yake Hajiya kin ga in ka aure mace kin ga so da yawa ina magana in ce iyaye ina magana shi in ce iyaye
iyaye na da hannu cikin rabuwar aure
da hannu sosai domin wata uwan nanan in yarta ta zo ta ce mai ai ga abin da nake ma miji na maimakon ta kwabe ta sai ta ce aikin yi daidai ko gobe in yi ki mai ba a haka ya kamata ki aje yarki ki fahimtar da ita kuma su dewa ina fadi wallahi iyaye in kun aurar da ƴaƴan mata musamman da kuma mazan ku bar musu rayuwansu kuna nan ku rika tabo su ya zaman ki da mijinki me ke faruwa ba wai kina tambayan ta don ki ji sirrin gidanta bane amma kina tabo ta ne don ki ga wani irin zama take yi da mijinta
akwai tangarda ko masalla da wuri
sai ki tsofa ciki sai ki dan gwada mata kai kuma ku kuma ta wurin angwane kuma haka kai ma zaka iya kai uba zaka yi aje danka ya matanka ya kaza ko uwa ki ya zaman ka da matanka amana ce kaza 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 wadan suna nan shi an riga an ce shi ki aljanna mace karkashin kafon shi yake shi yasa shi ko uhu da ke magana sai ce amma ke ma mace da kika shiga aure wallahi kin je zama aure koyi zama aure
a kwana da naji wani abin da ya raba aure shine diaper pampers matsalan tsakanin mata da aure saboda diaper ne ya sallame matan shi me zaki fadi laifin da kika danganta kan maza haka
that is the mentality da muke nike batun shi the perception that anything that has to do with cleaning cooking picking placing arranging mata ke his is to just provide the money ainin na ajiye kudi in kuna son wannan baku that is his responsibility so yazo ya gan wani abu ya it's not right or it's not placed right and he blames either matan ko yaran yace ya kuka gan wanga ai kai ma mutun ne zaka just you pick it is it that ka dauki yau ka dauki jibi ka dauki gata that is when you are complaining or is it the first or second time ka gan no that is it can't ka conclude so this is what we are talking about don't assign responsibilities to setting to your wife, like setting responsibilities to your wife. No, when you see things are not done the right way, you can do it. Eh, come on, wana, come on. You are giving example. Kina gani aiwani? Renanda nazona gan abin beyi banai. So the next time she would know that she's supposed to do. So the issue of pampers be kamata ezama wani issue nda da sake mata ba. Iyankani, yo koka seketa. Bata da wakani yaro ntate. Koya akai, the child is your baby. When she marries, it's still coming back to you. So the mentality nene. Kanda muke tunani ko wasu maza ke tunani na shike affecting su. Or eke affect marriage mu. That is the first point I want to make. Because umuna agalin kama, yena agal, he's the man. Ke, don't call me wrong. The one is our ba respect. No. She's your wife. Treat her as a wife, as a sister, as a mother. Badaka doki, don anche kaine na miji ingida, chikin magananka, chikin zamanka, chikin chi abinchinka, everything.
Gana munga, kinga ba homba ni, yena yin zaman mugana. Ana zama chikin gida de ya ye, ni da kan ni yana fira.
So those are the things we want to correct. Kaida kanka kana ganinta, like, kanda ka approachinta, sa kankani mutane, is it right? He can't tell me that the whole Ghana, everywhere you go, haka aja approach matter. No. Probably certain shinani, and they are not willing to exploit. Some of our men, pass to explore. What do I mean by exploring? She and her gang, one day sending nanko, what is it in his head? I've been there, aka use, aka govern the she families, and she is final. This way, gang, one up, one uri, a my shower, adopt, is way, be ganish, be babashi, rai, one uri, adopt, is way, even if it is good. To him, what is it in his mind? I've been there, sir, can she the rule the she family.
What is mata kuma kawaice abota tana tare da kawanta kila tana ga abin da mijin kawanta ki ma kawata tana so ita ma mijin ta dole yayi mata amma kuma kin ga hannuwan mu ne ya tsunyan ba ɗaya bane kowa da irin arzikin da Allah ya mai kowa da irin kwalwan da Allah ya bashi kamar duba haji hawa ina son ki sani kowace mace na son kyautata kowani rai na son kyautata amma ma kai namijin ko kuma ce ke mace da kike ganin wani nayi ma wacce kai ma ki duba aikin da suke yi daya ne ba daya bane muna so kamar ni hakan ga dole in so miji na ya kyautata mini ya mini sutura ya kai ni outing
amma kun san ganin ka akwai wani abu guda da ya kamata in ji hankalin ku bane yana daga cikin abin da kuma ni nake gani yana haifar da rabuwar aure idan ba shi ba
interrupt question ki baba what I want you to know is batun rabuwar aure da lakkan da ake treatment duka yana fara from the roots. What do I mean by the roots? Kazo neman mace an rage maka sadaki kwata ku yi min gafara wani waya ya kawo mapo har ya kawo wai wani story book. It's also what a way of sadaki wani ya ba da
shi ake daura mai aure
sai Ghana City. Yes, wani ma ba shi in ka ba ta kudi wurin neman
sai Ghana City which be kai $10 ba
be kai $10 ba be kai $10.
So he didn't even do any wani ma o chicken soyayen friends in shi or what someone might pay for that money.
Dewa.
To come up with she might give you that small amount. He's not even the one paying. So what is it telling him? Oh, this one they have gotten it. Meanwhile, even if it's a side chick, the DJ Fira that just a day, kai a restaurant.
Ajawa. Abin da nake so nki sani ne. Akwai wata mace. Eh, watun soyayya na cin kwakwalwanta har ta rasa
ta. Kana mun da ba auren soyayya. Ki mutu da haki.
Wallahi wata mace na nan. Za ta nuna mana miji soyayya anti hawa. Ta soci tsakanin ta kuma da Allah. Eh, a daura aure ta taimake shi. Amma hajiyawa, wato in ana cikin zaman auren, randa ta dan gaza, sai a manta da wanda ta yi fushi karu.
One of the reasons why ake rabuwa mostly in Ghana, I don't know if it's just Ghana, the issue of na aureta, lamari be tafiya, all right, so ya fi tafiya. Kuma an ce in namiji zai bar kai je nemi. We know sai an ce ya kamata you have to agree on a number of months or years you can live and wait for him. But majority of us don't know this. Yareta shiati weyaje nema. You are still long. You are here waiting for him.
So masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗayan sa Daniel Brown. Da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance.
Shut it.